Lady Mary Astor, Lester Bowhead. Wakes in the morning with her breakfast in bed. I tried to help her, but I did not know how. I tried to love her, but it's all over now. Nothing left to comfort me except a sunny day. Steal away, steal away. Over the stones along the dusty old road, with every footstep one more tale is told. With every turning one more side to see, sweet Lady Mary's seen the last of me. A lesson is learnt, I'll never come this way again. I'll steal away, steal away.
Thank you. Da 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 da